أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan yammaci na ranar alhamis wanda ya daidai da 23 ga watan jumada al-ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da 7 ga watan 12 miladiya ta 2023 domin ci gaba da karatun mu na littafin Umdatul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ganshi inda idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun zo karshen Kitabul Hajj inda malam ya kawo mana ya koro mana hadisai wanda suka yi magana akan wato abin da ya shafi Hajj da idan kun duba za ku gani a cikin baban malam ya koro hadisai wanda suke masu yawa a cikin Kitabul Hajj ba dan komi ba sai irin yanda wato haji take da kima take da matsaya a cikin abin da ya shafi addinin musulunci kuma irin yanda malam yayi kokarin koro maka hadisan da suke kan shara'in shi wato dan ya nuna maka siffar wannan ta abin da ya shafi wato aikin haji wanda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta na daidai a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kenan yau insha Allah za mu tashi sabon wato littafi ko mu ce Kitabul Buyo a cikin wannan littafi na Umdatul Ahkam kafin nan akwai ɗaiɗaikun abubuwa wanda game da abin da ya shafi mutumin da ya je haji inda idan kun duba kun gani mafi yawa abubuwan da muka karanta a nan zaka gani aikin hajjin duk mafi yawa a Makka ake yin su to akwai wasu abubuwa wanda mutumin da ya tayi hajji zaka gani mafi yawa za a tayi ziyara Madina to idan aka zo Madina zaka gani akwai wasu ma'alim akwai wasu gurare wanda wato alhajjai idan sun tayi suke ziyartar wannan wurare musamman yana daga cikin ziyartar alhajjai da suke yi wato dutsen Uhudu inda aka yi yakin Uhud su je su ga wannan dutse su gani wato kaburbura na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka samu shahada a yakin Uhud to wannan alhazai suna tahiya ziyarar wannan babbar ziyara kuma shine masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda mun sani Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cikin hadisi cewa mutum bayya dar mai kaya ya tashi takanas takano ya tashi dan ya tayi ziyarar wasu masallaci sai dai masallatai ya guda uku na farko shine masallacin Makka shine harami masallacin Ka'aba na biyu shine masallacin Madina Masjidin Nabawi masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uku kuma shine Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa masallacin Aqsa wanda yake ƙasar Palestine wanda ana nan ana ta yaƙe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya agaza ma musulmi ya taimaka musu ya ba su nasara akan wato maƙiyansu to idan ka je ka ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ka shiga ka yi sallah nafila raka'a biyu tahiyatul masjid sannan kuma ka je ka yi masa Annabi sallallahu alaihi wasallama sallama akwai kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka gane shi inda aka binne shi a cikin wato abin da ya shafi gidan shi a cikin ɗakin Aisha da shi da Abubakar da kuma Umar kazo kace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya abubakar assalamu alayka ya umar ina wannan ka musu sallama ka huce idan kazo kuma ba tsaya ba zaka yi kamar yanda wasu zaka gani sun zo wajen zasu tsaya suna wata addu'a ko suna roko ko kuma wani abu kana fara ma askar zai ce ma hayya yalla 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 huce saboda irin yanda muka sani yanda sufiya suke wuluwi game da abin da ya sahi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wato wasu shehunan su hatta kai wasu daga cikin su suke roƙan wato wanda yake bani adam ko shehunan su ko annabi ko wani abu makamancin haka Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to kenan wannan ziyara ta masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam man cin shi kana iya ka ziyarci wato al-baqi'a ita ce makabarta ta baqi'a wadda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan makabarta ta kenan wanda kuma har yanzu anan ana binne mutane a cikin wannan makabarta tana gabacin wato abin da ya shahi masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ziyarci makabarta kamar irin yanda ake ziyartar makabarta ka je ka yi ma makabarta wanda suke matattu addu'a sannan kuma ka gani kaburbura yanda nan tarihi ya nuna cewa wannan kabari anan aka binne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan a Madina akwai masjid Quba wanda farkon masallaci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina da yazo wato Madina masallacin Quba shi ma wato ana zuwa a gani wannan masallaci wanda kuma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake mana nuni cewa dukkan mutumin da ya tashi takanasu daga gidan shi yayi arwalla ya tayi masallacin Quba yayi nafila raka'a biyu to za a bashi ladan kamar yayi hajji cikakka da umara ka gani ka je wannan masallacin kawai kai raka'a biyu to ka gani idan ka zo kai alhaji kana so kai zo da hajjoji da yawa sai kai kokarin wato idan ka biya Madina ka ringa zuwa masallacin Quba kana yin wato abin da ya shahi nafila wato a can kamar yanda ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan dai mafi yawa su ne wuraren da ake ziyarta duk da akwai masjid qiblatai zaka gani wasu suna ziyartar wannan masallaci shi ma su je su gani inda aka juya al-qibla wanda wani sahabi yazo ya sanar da su sun sahabbai suna sallah cewa fa an juya da al-qibla cewa daga abin da ya shahi da ana kallon Sham yanzu an dawo ana kallon Makka to kai sai suka juya wato abin da ya shahi kallon wato Ka'aba to wannan masallaci ma akwai duk da hadisai suna nuni ba cewa anan kadai ba ya faru cewa qiblatainin ba shi kadai bane masjid qiblataini amma dai mafi yawa mutane zaka ga suna tayya wannan masallaci suna ziyartar wannan masallaci to wannan abin da ya shahi Madina kenan sai kuma wasu soron wurare kenan wanda misali ko ka je ka gani masana'anta inda ake buga alqur'ani ka je ka gani inda ake buga alqur'ani masana'antar gabaki daya da kuma wasu wurare na tarihi zaka gani duka akwai a Madina kenan wanda Allah subhanahu wataala ya kadarta ya tahi sai profite duka ya je ya wato gani wannan wururuwa sai kuma ita Makka ita ma Makka akwai daidaikun wurare wanda ake ziyarta sali ka je ka didda ba ziyara ba ta shari'a ka je ka in sahha ta'bir mace yawan gani da ido ka je ka gani ka karda misali gharu hira inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa lokacin ka da aka fara yi mishi wahayi kaga dutsi ne zaka je ka hau sani mun ka hau minti nawa kai da gawo sai to kai sai kai awa guda mu da muka zo zan mu hawo da ke shababu ne ana dan gudu-gudu ana dan wannan muka yi kamar minti 40 kana hawa kayan ka je can kogon kayan ka je can kogon to kuma wanda latije ne jiki ya dan yi rauni ba zai iya ba mata giya to wannan dutsen annabi sallallahu alaihi wasallam can yake zuwa kamar yanda muka sani hadisi na wato Aisha da take rawaito mana riwaya ta Imam Az-Zuhri take cewa kana ya tahannath wa huwa ta'abbur a cikin wato gari hira hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi wanda yake mai tsaho kenan dai ala kulli hal wannan guri ne dai ka je ka gani wato yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala saboda idan ka hau can kololuwa zakarin ga ganin Makka a ƙasa mota he ka ganta kawai dan karamin abu kamar gata nan tana daya kamar ka shiga saman Google Maps kamar ka bude Google Maps to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa yaje yana ibada a cikin wannan kogo na gari Hira da kuma sauran wurare na ma'alim da kuma na tarihi mutum idan Allah subhanahu wataala ya kai shi kenan yana iya zuwa ya ziyarta ne ya yi profite ya gani wato wasu abubuwan Allah subhanahu wataala ya datar da mu insha Allah yau zan mata shi kenan kitabul buyu malam yace kitabul buyu wannan littafi ne wanda zai yi mana magana game da abin da ya shahi wato saye da sayarwa kenan yanzu duk baya cikin karatun da muka yi hadisan da muka karanta hadisai ne na cikin abin da ya shafi ibada to yanzu zan mu fara shigowa cikin mu'amalat saboda shi addinin musulunci addini ne wanda ya tanadar maka hatta da mu'amalarka da duniyarka da lahirarka da ibadun da zaka yi da daula gabaki daya addinin musulunci komi da komi wato ya tanadar maka shi game da abin da ya shafi albuyu a shari'a malamai suna yi mishi ta'arifi kama haka cewa idan aka ce albay ko kuma albuyu malamai suke cewa alyaran larabci shine akhzu shay'in wa ita'u shay'in ka amshi abu a baka abu ka amshi wannan kai masanyen shi da kaza kenan ka karbi kaza da na karbi kaza in kai kuma mi ka karba tana wa ka karbi kudi shi yasa a shari'an musulunci yake zamantowa canjin wani abu na manfa'a wanda yake da amfani da wani abu wanda yake kwatankwacin shi da wani abu wanda yake kwatankwacin shi mene a amfanin misali in nazo na saida maka wannan jawwal kimar ta kaza ce a kudi kaza to kaga jawwal ne wannan salula tana da amfani ko wata da amfani tana da amfani kudin da ka bani yana da amfani ko bai da amfani to yana da amfani to wannan saye da sayarwar da zaka yi da wani abu wanda yake kwatankwacin shi a misali kima ka yi shi kuma akan yanda shari'ar musulunci ta karantar saboda a saye da sayarwa akwai abin da ya shafi riba tana shiga ciki akwai abin da ya shafi haram saboda saye da sayarwa akwai abu na haram wanda haramun ne a saye shi haramun ne a saida shi kamar yanda wato duka bayanai za su zo mana insha Allah a cikin wato wannan wato hadisai kina idan aka ce a kan fuska wadda shari'a ta karantar da mu kina anan mi ya huta kaga riba ta huta da kuma abinda shari'a bata karantar ba ya huta haka kuma abu wanda yake haramun shi ma wato ya huta to shi wannan saye da sayarwa menene hukuncin shi me hukuncin saye da sayarwa na'am halal ne saye da sayarwa halal ne da nassi na abin da ya shafi alqur'ani akwai halaccin mutum ya saye ya saye ko ya sayar Allah subhanahu wataala yana cewa wa ahallallahu albay'a wa harrama riba Allah subhanahu wataala ya halitta mana saye da sayarwa kuma da abin da ya shafi riba kuma Allah subhanahu wataala ya haramta mana haka kuma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda zan mu gani a cikin wato littafin wannan na farko da yake cewa albay'ani bil khiyari ma lam yaqtariqa masaye da sayarwa suna da zabi matukar busu rabu ba kamar yanda bayani zai zo mana akan wannan haka kuma zan mu gani wato malamai musulmi gabaki ɗaya sun yi ijma'i akan halaccin saye da sayarwa kenan ka gani wani ba ya zo ba ya ce ma saye da sayarwa haramun kuma mu'amala zan mu zo mu gani mu'amala hatta da wanda ba musulmi ba kuna iya mu'amala ta saye da sayarwa tare kuna iya mu'amala da shi wato ta abin da ya shafi saye da sayarwa to yana daga cikin saye da sayarwa musulunci sai ya dora mishi wasu abubuwa wanda suke rukunnan shi da kuma wasu abubuwa wanda suke sharuɗa shi saye da sayarwa yana da rukunnai daga cikin rukunai abu na harko a samu su albayyan masu sai wanda yake alba'i da wanda yake almushtari a samu alba'i mai saidawa a samu almushtari wanda zai sai na harko rukunin harko na biyu kuma a samu alma'qudu alai shine a samu kudin da shine za a je a sayi wannan abu sannan kuma a samu abin da za a sayar na uku shine abin da ya shafi sira ita ce al-ijab wal qabul ya zaman to an yi siga cewa na saida ma kaza kace to na sayi na karba wannan guda uku ko kace guda shida wasu malamai suna maida su shida a samu mai saidawa mai saye abin da za a saye kudin da za a saye yarda ta yayi saida na saye an fahimta kenan wannan abin da ya shafi saye da sayarwa ya an same su sannan kuma game da abin da ya shafi sharuɗa suka ce sharuɗa ya zamanto an samu wanda zai saye ya saida mutum ne wanda wato ya yarda da harko ya zamanto mutum ne wanda yake hur wato ɗani ɗani ba bawa ba bawa in ba umarta shi aka yaje ya saida kan shi zai saida ko shi ma ai kayan kasuwanci ne shi ma za a iya saida shi shi yasa malamai suka ce ya zamanto ɗani sannan abu na biyu ya zamanto da kwai yarda sharaɗin saye da sayarwa he da yarda baka yarda ba ban yarda ba to wannan bai tabbata ba daga ciki kuma akwai al-aql shine hankali mahaukaci ba ya zo ba ya saida ma wani abu wani ba ya zo ba ya saida ma wani abu wanda bai da hankali ka saye ka ce kuma kai ka saye ya tabbata a zo ana wane ne ya saida ma ka ce wancan mahaukaci to ka gani ai bai ba ai aql ko kuma yaro dan karami yaje ya dauko salular baban shi sai ganka kai babba ya kase to wane ne barawa yaro karami yaje ya dauko salula da yaje ya dauko salula ka san sare wannan yaro bai kai bai mallaki salula ba ta yanda zai wannan salula ta shi sai kai kase waye barawa to kaga yaro shi ma zai zamanto babu hankali sai in ya zamanto yana da tamyiz da kuma wanda bai da tamyiz sosai kamar dan uwa yazo ya ce zai saida maka abu kaza salular shi kana ce mishi nawa ce zai dala 20 to kaga ni ai ba zaka karba ba wannan bai yi ba to haka kuma malamai suka ce zamanto kuma baligi ne saboda ya zamanto mukallafa ne saboda yaro wanda bai da tamyiz suka ce in ya zamanto yana da tamyiz la Allah yana iya wato saidawa to dukkan wannan shari'ar musulunci ta zo ne don ta gyara mana abin da ya shafi wato mu'amalan mu kuma wannan yana mana nuni akan sauki na shari'ar musulunci da kowane zamani da kowane wuri yanda shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya sauko mana wannan addini wanda yake daidai ne da kowane zamani daidai ne kuma da kowane wuri haka kuma yana daga cikin hikima ta irin wannan shari'a ta musulunci ta sanya mana wato abin da ya shafi adalci a tsakankanin mu cewa wannan saye da sayarwa da za a yi ya zamanto an yi adalci la darara wa la dirara kada a yi cuta a ciki kada a cutar da wani kuma kai ma kada ka cuci wani shi yasa zan mu gani a cikin hadisi irin yanda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo zabi game da wato masu saye da sayarwa kuma zan mu gani insha Allah irin wasu daga cikin abin da ya shafi riba da kuma abin da ya shafi wato a samu jahala a cikin wato saye da sayarwa a samu wato rudu a cikin saye da sayarwa da kuma yaudara da kuma duk wasu abubuwa zan mu gani shari'ar musulunci ta kawo mana tsarin yanda ya kamata mutum ya zamanto wato ya bi dan ya kubuta daga abin da ya shafi cuta ya kubuta daga yaudara ya kubuta daga rudu ya kubuta daga dukkan wasu abubuwa wanda wato shari'ar musulunci bata yarda ba da su. To malam hadisi na farko da ya kawo mana yake cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala idza tabaya'a rajulani fa kullu wahidun minhuma bil khiyari ma lam yaftariqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhuma al akhar fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al bay'u. Wato wannan hadisi riwaya ce daga Abdullahi dan Umar, Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi, ya zo dan yayi mana bayani game da wani zabi da malamai suke ce mishi khiyarul majlis, zabin mazauni game da wanda suke saye da sayarwa, zabin mazauni, wanda kuma wannan yana zawwa ne game da abin da ya shafi shari'ar musulunci, ko kuma game da yanda saye da sayarwa ya kasance yana abkuwa ga mutum ba tare da yayi wani tunani ba. Zaka ga wani abu ya burge ka kai tsaye ba tare da kai tunani ba sai ka saye shi, to la Allah ya zamanto bayan ka sayin, ko kuma wanda ya saye da ma bayan ya saye da ma, wata nadama ta zo mishi akan wato wannan abin da yake da daman yana son shi ya kubce mishi, ko kuma kai da ka saye nadama ta zo maka cewa kai ina ma da ma ban saye ba wannan abu. To shi yasa shari'ar musulunci sai ta dan ba mu wani dan lokaci, ta sanya mana wani lokaci wanda zaka iya wato warware wannan cinikin da kai, ko kuma ya zamanto ka tabbatar da shi. To shine Abdullahi dan Umar, yadda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza tabaya'a rajulani, idan wato mutane guda biyu suka zamanto sun tabbatar sun kulla wato abin da ya shafi cinikakke niya, nan inda aka ce rajulani kada ka fahimci cewa mace bata shiga, an yi shi ne saboda galiban saye da sayarwa maza ne mafi yawa a kasari, amma baka ce ba idan an ce idza tabaya ar rajulani kace banda wato wanda suke almar'atani, mata biyu in suka zo suka yi saye da sayarwa bai ba, ko kuma mace da namiji in ta zo ta saye abu wajen namiji ko kuma ya saye wajen ta kace bai ba, a'a ituka yayi. Yace kenan idan an samu wannan sai ce to fa kullu wahidun minhuma bil khiyari, dukkan ɗaya daga cikin su wato da shi wanda ya sayar, ya sayar da abin da wanda ya saye dukkan su suna da zabi. Wani irin zabi ne gare su? Zabi na su tabbatar da wannan cinikakke ne ya tasu, ko kuma ya zamanto mi, ko kuma sun warware shi. Amma dai mine shine ake cewa khiyarul majlis, sai ce malam yaftariqa, malam yatafarraqa, matukar ba su zamanto ba sun rabu, ni da kai ne muna zamne, sai kaga wannan salula a hannuna, wane ina son wannan salula, eh kana so nawa zaka sai kaza da kaza da kaza zan sai, to shikenan na sai da ma ga ta nan, na sai da ma muna zamne dai anan can aka jima muna zamne ba wanda ya tashi, wane kai an ya ku sallan nan gaskiya na fasa, to ya halatta shine yace malam ya tafarraka, matukar gusa rabu ba, an gane kuna zamne a waje guda da mutum. Shi yasa Abdullahi dan Umar ake rawaitowa cewa idan suka yi ciniki da mutum ana yi sai ya tashi yayi gaba can wajen ya kewaya ta yi wani wajen shi ya dawo sai ya zamna, an rabu kenan mine ciniki ya zamna, ba magana ka dawo ka ce mine ka ce a wannan ya kamata ya zamanto an tada wannan ciniki, ko kai ne a kasuwa ka zo shagon wani sai ka sayi abu sai ka zamna kuke hira da shi a wajen da aka jima ya ka gani abin ya kamata ya zamanto dama ba shi ba kase, to wannan kun kana da khiya, shine yace malam ya tafarraka, matukar gusu rabu ba, kana da zabi sai ka ce wane abin nan na fasa ba ni kudina shikenan, amma matukar an rabu to shikenan ciniki ya kullu, an gane kai ne ka tayi kasuwa daga nan ka je da ka sassayo kaya ka dawo gida kai je ka kashe kudi ka gani wannan dama baka sai ba, to ciniki waya tabbata kaga anan ana cutar ɗan kasuwa zaka gani da yawan mu wani zai so abu daga kasuwa he yazo gida ya ga abun ya fasa burge shi sai ya koma ya maida ma wanda ya sayi to wanda ya sayi wannan alhurma ce mafi yawa ɗan kasuwa suke sai kaga wani ya amsa ya wannan amma ba a lazim din shi bane kasi kasi shikenan in ka zo ne yanzu alfarma ware wallahi abinda na sayi wannan ba shi ba na so in sayi wanda na so in sayi kaza kaza ne to ban fahimta ba da kyau kaza daga eh hakuri ka maida mun kudi na in yayi hakuri ya amsa to shikenan fa biha wa ni'ma in kuma bai ba hakuri shikenan idan yanzu wa zai yi wani to yanzu mu sake tiniki nawa zaka sayi in nace ban na sayi kuma ban na sayi eh dai ka je can ka aje shi a gida ka ringa kallon abin ka ko kuma ka gani wani ka saida mishi to wannan shi rangwamen da za a samu daga wajen shi dan kasuwai ya maka rangwame game da wannan abin Allahumma sai dai kuma daga wata hanya guda ya zamanto abinda ka sayi ba shi bane ka samu misali idan zo nace wannan jawwal in zan sayi Samsung Adus da nazo gata nan ka ba Adus aka bani ita sai da naji he na gani Adus ce to nan ba magana cewa bil khiyar koda kun rabu sai saboda ya dallasa maka ya boye maka wani abu sai ka zo ka ce wani salular da dasu yi ba ita bace ba ka saida bane ya duba eh kwarai haka ne na saida ma wannan a kudin salula wadda take ta gaba da ita jikka misali 80 ita kuma wannan asalin ta jikka 60 take to shikenan kana son ta eh to ga jikka 20 ya mai doma jikka 20 dole a kai waccan kake so to sai ya zamanto ya in yana da ya dauko ya baka in kuma bayyana ita ya baka kudin to wannan koda an rabu ana iya zawa a tada shi koda kwana nawa aka ana iya zawa a tada shi kinan wanda ba a tadawa wanda ya karige ka saye ka tayyaka amma ka saye kuna tare da shi a waje kai ne a majalisar ku da wani abokinka ya zo da wani abu kuka zamna ya zo da motar shi wani kaza da kaza motar nan ya burge ni kawai da ka zo kai kukan motar ne kai ashe wani ne ya huce ba motar ba kace ya burge ka kaza da kaza da kaza eh to nawa za a sai na sai kaza kaza da kaza ya baka kudin a lokacin kuna ta zamne sai akai ka tari wani ya zo kace mishi wani na sai motar wa gashi nan kawai ka tada ka ji fa 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 yana yin kukan wato wani motar da ba sai kace a wani na hasa to anan dole ya baka kudin ka ya hasa ba ku gusa ba kuna zamna a wajen kaga kuma ya maka talilisi in kuma sake ciniki za a yi ka sai a wannan hin a sake wato wani ciniki shine yace wa kana jami'an kaga ni nan taukidi ne yake maka yana ƙara ƙarfafa maka wato dan ya tabbatar maka da ma'anai matukar sun kasance tare fi makanin wahid a wuri wanda yake guda daya kenan can da yace ma malam ya tafarraqa sai yace ko kuma mi aw yukhayyiru ahaduhuma al-akhar ko kuma idan an samu daya ya ba ma daya zabi misali mun zo muna zamne wani ga abu na zan saida maka nan ikhtiyar inda za a yi shine to in kasi ne ba magana dawowa baya ko muna zamna ko mun mu zamne kawai kasi na sai eh ba magana ko a dawo baya za a saida yace eh ba magana a dawo baya sai na saida ma aka jima kuna zamna waje guda ya zamanto wannan abin bai burge ka ba to kai fa ba magana ka tada eh almuslimuna ala shuruti musulmi suna kan sharadin su kinan nan ba magana ka tada saboda kun yi khiyar to ko kuma ya zamanto wani to ga abin nan zan saye shi kaza to amma kuma zan gusa in naje nazo na ga bai mun ba koda na gusa sai an tada ka yarda a saye a haka eh na yarda a haka ai to he ya zamanto ka sayi kana sayi ba ka tashi ka hawo moto ka tayi wani waje to idan ka dawo ka gani bai maka ba koda kun rabu matukar kun dora mi ne kun dora wannan sharadin cewa za ku iya warware shi daga baya ko kuma wani abu makamancin haka to wannan za ku iya wato tada wannan wato ciniki shi yasa yace fatabaya ala dalik sai ya zamanto suka yi saye da sayar wannan suka saye da wannan abun akan haka wannan sharadin kenan nan menene ya sabka sabkar zabin wannan na majalis ya sabka na cewa kana zamne kun iya tadawa sawa'un na gusa ko in ban gusa ba zan iya tadawa to tunda mun dora sharadi to kawai yanzu babu shi tunda deja na ce maka to wannan fa idan ka saye ka saye ne koda ka gusa koda baka gusa ba ba maganar tadawa sai zaman to muka kullar yarjejeniyar wannan sai ka saye wannan abun nawa akan haka nan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fatabaya'a ala zalika faqad wajabal bay to hakika tabbas kasuwancin wannan saye da sayarwar da suka yi ya tabbata kuma sannan zabin nan da aka bada na majalis shi kuma ya sabka babu wannan wato zabin wannan sai yace wa in tafarraqa idan kuma suka zamanto sun wa in tafarraqa ba'da an yatabaya'a koda ku sun rabu wato bayan wato sun yi kasuwancin nan nasu an fahimta ni ne nazo nace maka wani sai da mun wannan littafi amma fa zakka sai da mun shi he kace to idan ka saye shi koda muna zamni ba maganar ka ta da jinki eh nace ma eh na yarda to shikenan ka saye na saye shikenan muka kulla wannan to ina zamna koda bai muni ba to ba maganar in tada wajibi ne wannan kasuwanci da muka tabbatar akan wannan ya inganta ya tabbata akan haka an fahimta to shine kenan mallan ya kai hadisin wannan wato ya gayi mana kenan a cikin wannan hadisin daga cikin abubuwan da zan mu dauka abu na farko shine tabbatarwa game da zabi ga wanda zai sayi ko wanda za a sayar ma yana iya ya tabbatar da wannan wato kasuwancin da suka yi ko kuma ya roshe shi matukar mi suna zamna waje guda matukar ana zamna waje guda ba a tashi ba to ya halatta wato kana iya tada wannan ciniki kuma wato wannan shari'ar musulunci ta zamanto ta baka dama sannan kuma abu na biyu da zan mu gani a cikin wannan hadisin wannan zabin yana iya cire ya zamanto baka da zabi a cikin saye da sayarwai idan kun dora ma kanku sharadi shine kenan ka ce mishi idan ya zamanto na saida maka fa to ba magana ya zamanto an tada shi to shikenan na yarda to wannan ya kasuwanci ya zamanto ya tabbata sannan kuma zan magani yana daga cikin hikima da musulunci ya shar'anta mana wannan dama ta tada ciniki shine dan mutun ya zamanto ya ƙara duba abin da ya sai malamai suke cewa kai tsaye lokacin da kaga abu kai tsaye zaka ga ya kayatar da kai kuma zuciya da hankalinka kwakwalwarka bata iya tuntuni bata iya bazurfafa tunani akan wannan abun kai tsaye dole sai ka samu dan lokaci kadan to shi yasa musulunci dan ya zamanto an samu yarda wanda take cikakka game da wannan ciniki da aka kulla sai ya baka daman matuƙa kuna zamna a wajen to kada ya zamanto kana iya ya zamanto ka tada wannan ciniki in kuma ka tabbatar da shi ka yarda ka zamanto wannan ya burge ka sosai ya kayatar da kai to fa biha wa ni'ima dama haka ake su ina wannan shawara anan shine idan ka sai kasuwa zaka sai abu ka zamna ko eh ka zamna a shagon mai sai ka duba ka dauko ka duba kaga ya maka ka tabbatar da ya maka ba kawai ba kana hucewa ɗan talla sun zo sun yi wani ya zo shagon shi ya sa wasu hutuloli wanda suke badda suke kakyalkyali suke badda ma hakikanin abu na kirki ka shigo daga can ka tsinkayo ka zo kawai ka sai kana sai ka huto ka tayyaka to ciniki ya kullu sai dai in ka dawo kuma ya baka zabi ya yarda ya zamanto kun raba shi sannan kuma a cikin wannan hadisin ya gwada mana kenan yanda babit na ya zamanto an tada ciniki shine matakar ba a rabu ba ko kuma shine idan ya zamanto an dora sharadi cewa koda mun rabu wato idan muka zo zan mu iya wato tada wannan wato cinikin sannan kuma yana daga cikin tabbatarwa game da abin da ya shahi khiyaru na majlis shine mazhabata mafi yawan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suka zo bayan su da kuma malamai wanda suke mazahibul arba'a duka sun tabbatarwa cewa game da khiyarul majlis wannan akwai shi idan mutun ya sayi abu matukar yana zamne yaga abin bai burge shi ba bu tashi ba kamar yanda hadisin wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya hodi to yana iya zamanto ya tada wannan wato ciniki idan ya zamanto abin wato bai kayatar da shi ba da fatan an fahimta sai malamai suke cewa to wannan zabin da aka ce ma malam ya tafarraka wani irin tafarruqi tafarruqi na abin da ya shahi gangan jikin ku gabaki daya ko kuma yayane ko kuma yana koma kan al'ada ta wato mutane misali wannan abin da zai huto mana killer shine a kasuwa kasuwa ga shago na ga shagon wani a zamanin muke waje guda wani na sai kaza wajenka to kullun waje guda muke a zamanin to wani irin rabuwa ce zata tabbatar mana da wannan ciniki ko kuma kawo muna zaune waje guda da kai a wunin kasuwa gabaki ɗaya na sai abu sai an tashi daga wunin ina iya dama ta da shi to shine malamai suka ce wannan yana komawa zuwa ga urufin mutane zuwa ga al'adar mutane wani iri ne zai zamanto mun rabu da kai game da abu kaza saboda ai yanzu ciniki a salula ma ana iya ciniki to idan aka yi ciniki a salula yana ne za a ce an rabu a tada shi a salula Sufiyar idan ba shi aka turo maka ba yi wannan ai mun yi bayani kan shi idan ba shi aka turo maka ba kana da dama wannan a kanka ne ma wajibi ne a ciniki zai tashi saboda abinda ka sayi ba shi bane ba to kai ne ka sayi abu a salula ka sayi daga telefon la sai ma yanzu irin ciniki da ake daga WhatsApp an link to shi ya zaka ka yane ne khiyari din zai zaman malam ya tafarraba na'am to wannan daga yana daga cikin abubuwa wanda zasu shiga qadaya ta fihiya wanda suke mu'asira qadaya wanda ai malamai sun zanna sun bincika su huddo ka'idodi na cewa to kaza da kaza da kaza idan ya abu kaza haka za a yi Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai malam yace hadisi na gaba عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محكت بركة بيعهما وتونا حديث رواية تلك حكيم بن حزام yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yace albay'ani bil khiyari masu saye da sayarwa suna da zabi malam yatafarraqa matkar busu rabu ba au qala ko kuma yace hatta yatafarraqa hasi sir rabu yace fa in sadaqa wa bayyana idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da yake hakikani na wannan kasuwanci burika lahuma fi bai'ihima Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya musu albarka a cikin wannan kasuwancin nasu wa in katama idan ku suka koyi suka yi rufa suka rihe wani abu wa kadaba sannan suka zamanto sun yi ƙarya muhikat barakatu bai'ihima to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kwashe albarkar da ke cikin wannan saye da sayarwa to ina masu kasuwanci wannan hadisi ya zo don ya ƙara ƙarfafa waccan ruwaya ta farko wanda take game da abin da ya shafi khiyarul majlis khiyar wanda yake na wato majlisi idan an zamna ana iya khiyari shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace albay'ani bil khiyari masu saye da sayarwa suna da zabi akan mi akan tabbatar da cinikin nan ko kuma warware wannan ciniki yace malam ya tafarraqa matkar busu rabu ba kinan matakar busu rabu ba ko wata ruwaya yace hatta ya tafarraqa hasse sir rabu kinan idan suka rabu kamar yanda bayani ya gabata shine cewa wannan ciniki nasu wato ba za a iya warware shi sai dai in daman sun dora ma kansu mine sharadi sai yace fa in sadaqa idan ku suka zo suka yi gaskiya suka yi gaskiya a wajen ciniki, kai ne ka zo zaka saida abinka, sai kai gaskiya wani abin nan nawo kaza kaza ne, ka sai yanzu yana daga cikin abin da ya zaman turuwa jallo game da abin da ya shafi saye da sayarwa, shine yin kin yin gaskiya. Abu kasan sare abin wannan ba shi ba mutumin nan yazo nema, sai ka ce mishi a'a wannan ma yana yi, ko kuma a kaza kaza ne kaza kaza ne. To nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan suka zamanto sun yi gaskiya, shi wanda zai saida in yayi gaskiya ya sanar ma da mai sayan cewa wannan abin ga quality shi, cewa nagari ne, original ne, wa bayyana ya mishi bayani game da dukkan abin da yake bukata na bayani game da wannan abin nashi. Kai ne ka zo zaka sayi sharjar wajen masu sayar da salula bakin masallaci, da ka zo sai aka ce ma to ga cable original, wannan original ce ta kirki ce, kuma ga wanda take gobe ka dawo. To kenan wannan an maka mene, an maka gaskiya a ciki. Wani wannan cable din da zaka sayi salular nan taka zatta maka ita insha Allah, saboda original ce, original ce wannan, dan kudin su ma da wannan ba ɗaya ba. Kina an yi maka ni an gayi maka gaskiya, sai ka saye akan wannan, da ka saye ka zo ka sa gida, ko ka zo gida ka zuna ma jawal ɗinka, sai ka gani ho ba abin da aka ce ma bane. Kina ka ga menene akai, an yi ƙarya akan wannan, an boye gaskiya. Amma idan ka same shi gaskiya wa, kina ka ga an yi wannan, an yi tabbatar maka da gaskiya, kuma amma bayanin cewa wannan in ka saye shi da ikon Allah kaza da kaza da kaza zai maka shekaru gaza, ko kuma zai ka ja tsawon lokaci kana amfani da shi, kenan shine yace wa bayyana. Sannan aka yi maka bayani akan dukkan abin da kake bukata na bayani game da wannan abin da zaka saye, sai yace to burika lahu ma fi bai'ihima, to Allah subhanahu wataala zai sanya albarka a cikin wannan saye da sayarwa. Kai wanda ka saye, Allah zai sanya ma albarka a cikin abin da ka sai, shi kuma wanda ya saida Allah zai sanya mishi albarka a cikin dukiyar shi. Da yawa zaka gani wasu rishin yin gaskiya game da abin da ya shafi saye da sayarwa take sa dukiyar ta su bata albarka. Gashi nan mutumin yana kasuwanci amma kaga dukiyar bata albarka, ko kuma kasuwancin bai tahiya ko ina, ka gani dai in kiliyan ne yana da kiliyan, amma daga ya zo abu wanda yake original, wanda yake papoti a yace ko fake, sai ce ma shine original, ya zuba maka kudi yi kaje ka sai ka fara amfani ka zo kana tamaka cikin jama'a ana cewa original ne kasi, karin har ka ringa gardama ta yaya wani baya mani ba ƙarya, original original ne, amma al asali wato ba original bane. Kenan shine idan ka sai yayi gaskiya akan wannan, to Allah subhanahu wataala zai sanya albarka a cikin wannan dukiya, a cikin kai abin da ka sai Allah ya sanya albarka, shi kuma ya zamanto dukiyar shi tana habbaka, tana habbaka game da abin da ya shahi wato dukiyar tashi. Kenan albarkar da za a sa anan shine karuwa, karuwar dukiyar ta mutumin. Yace amma wa in katama, idan ya zamanto kuma shi wanda yake saida wai ya boye wani abu, ko kuma an boye wani aibi a cikin wannan abin da za a sai, to wa kaza ba, sannan aka yi ƙarya wajen mu'amala. Yanzu misali wannan abin da zan sai yana da aibi na sani, a zan sai da yana da aibi na sani, idan ka je la'alla ya maka kwana ɗaya kawai, amma na biyu zai samu matsala ya lalace, amma duk da haka nan na barka na boye wannan aibin da yake, na maka ƙarya na ce wannan abin ai original ne gabaki ɗaya, an yi san shi ma a garin nan kowa shi yake so. Kenan ka gani ka mishi ƙarya, kuma ka ɓoye mishi aibin da yake cikin wannan abu, to ka saida mishi akan wannan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace muhikat barakatu bai'ihima, to zai zamanto albarkar da ke cikin wannan kasuwancin Allah subhanahu wataala ya tarwatsa ta ya huddata, zai zamanto abin da aka saida din nan kai dukiyar da ka samu batta da albarka, batta da albarka, Allah ba zai sama wa dukiyar taka albarka. Gashi kana saidawa ana zawwa ana saye, amma dukiyar taka batta karuwa ba albarka kenan. Kinan nan wannan hadisin abinda yake karantar da mu shine mutumin da yake kasuwanci abinda ake so akan ka shine kai gaskiya wani da zaka gani saboda gaskiyar shi ya zo dan tebur ne ya fara amma komin shi da gaskiya yake yana fadin abu da gaskiya idan abu yana da aibi zai ce ma abu kaza ho yana da aibi dan amma in kana son shi a haka to zaka sai amma na gani ma ga aibin shi ba zai maka ba abu kaza in ka je la Allah in kai istimalin shi so dai so bi zai lalace gobe ka dawo ka sai wani to zaka gani Allah subhanahu wataala ya sanya albarka da yawa a cikin wannan zaka ga ya sa albarka da yawa a cikin wato irin wannan abubuwa amma yanzu zaka gani masu saye da sayarwa ka zo shaguna ma irin ƙanana nan aje a so wani abu na misali ko ga rogo ga mai baki ga mai hori an zo an yi kaza sai a yi mai nan sai a chakula ka gani nan mine da ja an yi tadlisi to wannan shu'umci na abin da ya shayi ƙarya da koye aibi da tadlisi a cikin saye da sayarwa wallahi yana hudda albarka abu kwata kwata zaka gani kasuwancin naka bai da albarka koda ko kana ganin kana yin wannan zaka ga an yi shekara 10 sha kaza amma yanda kake shekarar ya sai ma baya baya kake zaka ga shagunan naka komai ya kare sai kwalaye sai kwali kawai kwalin kaza da wani yayi yayin kawo kaza amma yanzu sai kwalin da ku kai kai kawo kaza sai kwalin karshe sai ka zo ka rihe shagon babu komai client din su ma su tai saboda mi saboda irin ƙarya da irin abin da ya shahi wato koyi aibi game da abin da ya shahi wato saye da sayarwa kina abinda hadisin nan yake karantar da mu shine wajibi ne game da mutumin da zai saye abu ko zai saye da abu yayi gaskiya akan wannan sannan kuma yayi bayani akan dukkan wani abu wanda yake da alaka da wannan abin in na aibi ne ya kwadi in kuma na kirki ne shi ma ya kwadi ma wato wanda zai saye cewa wannan abu ba gashi nan zai taimaka maka kaza da kaza da kaza ko kuma wannan abu yana da kaza yana da kaza yana da kaza saboda shi musulunci dukkan musulmi an san mutun da gaskiya ba a san musulmi ya zamanto yana boye wani abu yana yin ƙarya ko kuma wani abu makamancin haka sannan kuma wannan zai shiga duka irin wanda suka yi awan abu ga na kirki a zo a gaba da na banza ko kuma a tauye mudu ko kuma a yi wasu abubuwa dukkan wannan kuma inda bayanai a hadisai su zo mana insha Allah a cikin wato wannan littafi sannan kuma wannan hadisin yana sanar da mu cewa kamar yanda hadisin da ya gabata mutumin da ya saye wani abu matukar suna waje guda to suna iya suna da zabi in ya ga dama yana iya cewa ya fasa saye ko kuma shi wanda ya saye da maka yana fasa saye da maka ba ni sadula ta na fasa saye dawa eh daman tunani ne wata bukata zan biya da kudi to kuma Allah subhanahu wataala ya biya mini ita to na fasa saye da amma mine matukar suna wato waje guda akwai sauran lokaci tayi kenan wannan abubuwan da zamu dauka daga cikin wato wannan hadisi to sai malam yace babu ma nuhiya anhu min albuyur baban da zai mana bayani game da wasu abubuwa da aka hana na abin da ya shahi saye da sayarwa yace ma jaa fi nahyi an bai'il munabazati wal mulamasa hani da yazo game da abin da ya shahi saye da sayarwa ta al munabaza menene al munabaza shine jefafeniya in jefa ma ka jefo mun zan mu zo mu gani yace wal mulamasa mulamasa an ciro shi daga lams na shafawa eh ka shafa abu kawai shikenan cinikiya tabbata to ka gani akwai rudi shi yasa muka ce a farko duka wannan hadisai zasu zo su mana nuni akan shi saye da sayarwa ba a so a samu jahala ba a so a samu rudu ba a so a samu khida yaudara ba a so a samu cutarwa to malai yace annabi sayyidina al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naha anil munabazati wa hiya tarhu ar-rajulu thawbahu bil bai'i ila rajulin qabla an yuqallibahu aw yanzura ilayhi wa naha anil mulamasati wal mulamasatu lamsu thawbi la yanzura ilayhi wato wannan hadisi malam ya rawaito shi ya kawo mana shi da waya daga abi sa'idin al-khudri yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama naha yayi hani wannan kuma hani idan yazo asali yana koma akan me akan haramci annahi yufidu at-tahrim annabi yayi hani game da mi al-munabaza shine jefefe niya shine sai ya fasarta ma yace shine mutun da zai jewa wato wata tufa misali zaka sai da ba wani riga yaga dukunku ne ta kawa ka jefa mu shikenan ka sai bai duba ba ya gani gajeran hannu ne ko dogon hannu ne bai duba ba ya gani talilon ce ko koton ce bai duba ba ya gani cewa kalite ce ko original ta muni ko bata muni ba kawa haka abu a rige kawa shikenan ya jefa ma ya sai ka sai shikenan ka sai ya tabbata yace to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ko kuma wata sura ta munabaza shine cewa misali zo ana yin ta da tsakuwa in je wa wannan tsakuwa abinda na same shi to na saida ma shi a gaza to kaga akwai jahala ka san me zaka saida me zaka tabo ko kuma irin wasan da ake yi da sallah shi ba ka zo ka bada karawo can an aje balo can an aje kaza an aje kaza an aje kaza ana yin shayinin kursko a da dai ana yi musani wa yanzu sai ka zo ka jeho wani abu da taya taya ka jeho wani ron can ga sardin kai wa dala karawo ce ka bada ga wani sardin ka je to karshe ka gani ka jeho ka je banza to duka irin wannan ko kuma ya zamanto akwai wanda kuma ake saida na hili ko gona ko kare ya zamanto a ce to zo ka dauki dutsi kai jiwa iya inda ka tsaya nan ne na saida ma a kaza to ka san jiho wani da wani ba dai bace ko bancin wannan ai he ka zo ka shirya zaka yi jiho ka sha iska ka jiwa ai ka gani ta zafka nan akwai subuta hannu ake ta kwari ne to kaga duka wannan saboda ni saboda gurur da rudu da jahala cewa abinda aka saida ba a san ba menene ai can baya mun gani daga cikin rukunai da sharadai na abin da ya shafi saye da sayarwa ya zamanto ga abin nan an san shi kuma kai ma ga kudin abin da zaka bada nawa zaka sayi kaza ne na saida ma to shi yasa nan yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da abin da ya shafi wato al-munabaza yace kahin kinan ya zamanto shine yace wa huwa tarhu tarhu ar-rajuli thawbahu bil bay' shine mutun da zai jefa wata tufa game da abin da ya shahi wato ciniki da saye da sayarwa ya jehuwa ma shi wanda zai saye kawai ka rike baka bude ba shikenan ka sai kaga saboda sai yace qabla an yuqallibahu aw yanzur ilay kahin ya bude ya jujjuya ya gani ta muni ko bata muni shi ba ya dube shi ya gani cewa lalle wannan abu idan kai zo sayan abu me kake ba sai ka duba ba kaga ya ma daidai da kai ko bai ma ba daidai to duka wannan kaga saboda shari'a musulunci ta kare cuta al'umma sai zamanto ta yi hani game da irin wannan saye da sayarwa idan ka sayi wannan cinikin bai yi ba ko yaji misali ka zo ka sayi meter kaza ne aka ce maka ka zo ka gani bai kai ba kaza sai ka meda bai yi ba amma idan ka tabbatar gashi nan an auna meter kaza ne ka duba ya ma koton ne kake so ko abdiga ko kaza ka duba ka tabbatar ka kalle shi ka jujjuya kenan kaga mene zuciyarka ta samu nutsuwa zakka saye shi sai ka biya kuɗi kaza ake saida shi to na sayi shikenan na karba kuma wannan ka gani siga ma ta safka ta abin da ya shi na saida ma na sayi kawai jeho jehe ne wannan kawai daga jehowa ita ce shikenan ciniki ya kullu to ka gani shari'ar musulunci dan ta kare ma mutane a cikin mu'amalar su saye da sayarwar su da dukiyar su sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da wato wannan sannan yace wal mulama anil mulamasa al mulamasa shine daga lams mutun yazo ka zo ka ce ma wani kana taba wannan jawwal in shikenan ka sai ta baka sani ba tana yi ko bata yi ko kuma kana taba wannan abin ka sai shi ya tabbata to wannan shi ma abin shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani akan wannan kenan dole mutun sai ya dauka ya gani ya duba shi da kyau cewa wannan abun yayi mishi kenan sai ya zamanto ya saye shi kenan wannan hadisi zan mu yi istifada a ciki zan mu fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana hani akan wannan almunabaza saboda rudu da jahala da take ciki baka san ba miye zakka sai na'am jarida injuwa a wannan shi ma zai shiga a in ba karanta kakka aje su ba a shi ma kenan zai zama cikin almulamasa shi ma kar cikin almulamasa yake an ce in ka taba abu ko ka bude abu shikenan ka sai yo in ba abin da kake son bane ba to a'a yo ai akwai inda za a ce misali journal ko akwai wannan in eh shi da ka karanta titir ka sai
shi ka san me ne ne ke kana iya da ka kake da ka sai
yawa shi kenan titir gashi nan
ka gudo ko ga kana cikin ta abu
eh
ka gudo kuma ka buda yawa ka sai gani ki
a ka gani ga baki dai ka karanta a wannan bi sai dai a saurara sai dai ya zamanto idan bude ya zaka yi ba ya tabbata ba kiniki bai tabbata ba cewa ka sai ka karanta wannan to shikenan ka bude to wannan kuma haƙƙin me sai ne ka sai ka shiga haƙƙin shi ne ka shiga saboda yazo ya zauna yana kasa wannan baka ji ba labarin ɗaya daga cikin malamai wanda shi ƙarin harda idan yazo kawo wajen me sai da littawai kawo daga ya haka ya bubude ya bubude ya harda ci abin da zai sai me littawai yazo yace to tsaya yanzu idan ka zo sai littahi kawai ichi niki littahi kaza kake so to shikenan nawa ka sai ka sai amshi je ka a gida ka bude daga kaka zo ka ringa harrace ma mutum wato kuma ka tashi ka tayyaka idan ka ka barshi da kaya to haka mai journal idan yazo in ka zo yo journal din da ka minti nawa duka zaka karance ta ka karkarance abubuwan wannan kenan ka barshi da wato abin da ya shahi shara to amma kuma ba zai zamanto ba cewa kawai da ka bude ciniki ya tabbata kaga shi ma ya shiga karkashin almulamasa kenan wannan shi ma ya shiga karkashin shi to ala kulli hal dai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsawatarwa akan hani akan wannan saboda abin da ya shahi wato rudu a ciki shi yasa idan aka yi wannan to duk cinikin nan mufsid ne bai tabbata ba wannan sayar da sayarwa bata tabbata ba duk yanda za a yi bata tabbata ba saboda mene saboda jahala ke da kwai ba a san ba ainihin menene shi journal idan ka zo kawai journal kana neman ibn naman ko malari ko da magaram ko lewaye da waye da waye kenan gashi an sa maka titir in kaza da kaza to in nan ake dubawa kenan shi ne bakin iyakarka kenan ai shi ma nan da yace qabla an yuqallibahu aw yanzur ilay kafin ya duba shi ko kuma ya duba ya yi tintintini ya gani game da abin da ya shafi abin da zai sai kenan kai kuma bayan nan ga baki daya anan kuma shi kadai aka baka akse ka duba kenan bakin nan zaka tsaya idan ka huce wannan ka shiga haƙin mai saidawa sai zamanto ya tashi wato babu komi illar da ta sa ku rike illar da ta sa aka yi wannan hani menene shine al-ghurur wato rudu dake da kai da jahala akwai wato rishin sanin hakikanin wannan abin da zakka sai kenan baka san ba hakikanin abin da zakka sai daga kaza a ce ma ka sai idan ka gani akwai sutarwa shi kuma addinin musulunci kamar yanda muka sani la darara wala dirara sannan kuma dukkan wani sharadi wannan ba sharadi bane yace kana bude ka sai to dukkan wani sharadi wanda ya saba ma littahin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan batacce ne batacce ne ko da akwai ya kai sharadi 1000 in dai ba akan hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ko kuma akan wato alqur'ani wato mai girma lalla mu tsaya kenan anan insha Allah Allah karin bayani ya zo a darasi mai zawa da fatan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin babu rubuyo ai